أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake bamu damar ci gaba da darasin mu na Nabiyur Rahma wallafa Professor Muhammad Thani Musa Umar Rijiyar Lemu hafizahullahu ta'ala wanda wannan darasin shine insha Allah darasi na 15 a cikin jerin littafin nan ko a yau muna ranar Litinin 18 ga watan Rabiul Akhir haka ne ko 1446 Hijriya wanda shine 21 ga watan 10 watan October 2024 miladiya din sahat muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ga makatar da fadan gaskiya da aiki da shi idan ban manta ba darasin mu na ƙarshe mun tsaya zan mu tashi insha Allah qaul musannif rahimahullahu ta'ala darasin na amul huzn haka ne ko shekarar bakin ciki wace shekara ce shekarar bakin ciki a tarihin musulunci ne a tarihin rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul huzn ta kasu kashi biyu an yi wasu abubuwa guda biyu zuwa uku wanda suke na bakin ciki ne shine dalilin ma da yasa aka sanya mu wannan shekarar amul huzn malai yace daga cikin abin qalil musannif rahimahullahu ta'ala malai yake fada shi yake cewa wafatu abu talib wafatu abi talib wato rasuwa abi talib amman annabi sallallahu alaihi wasallam wan baban shi wanda shine ya kasance yake kula da rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiye da yanda kake tunani wanda babu wanda ya isa ya taba rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana raye lokacin yana tare da su mun gani darasin mu na karshe ai saboda shine aka ce ko su me ko rasulullah a kashe shi ko kuma dukan su a tsaye da mu'amala da su aka sanya musu ambargo sai da suka yi turwazan a cikin ambargo amma ba yanda su Abu Talib ya yarda aka mika annabi mun gani ko har wahalar da suka sha suka ji yunwa suka rasa inda zasu sa kansu kawai solution ɗaya ce su me ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam a kashe shi su kuma suka me suka kibe ko shi da sun me ko shi an kashe shi zasu samu warwara amma suka gwammace ma su tsaya cikin bakin cikin nan da tashi hankalin nan da kuttu da kakani kai da su me ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam an gane ko to yanzu bayan mun gani wanda Zuhairu da Mut'im da Adi Mut'im bin Adi ko samarin nan guda nawa guda biyar matasan nan majiya ƙarhi da suka zo suka ce su warware wannan decree din da aka yi na zalunci da Abu Buhtari ko suka zo suka warware shi wanda da Zam'a suka yi da warware shi sannan sai rasulullah suka huto to bayan huto wannan shine amme shi Abu Talib ya rasu malai yake ce ma kanat wafatu Abi Talib ba'da mughadarati bani Hashim Sha'bahu yani rasuwa Abu Talib amman annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun huto daga wannan ambargo da aka sa su sun huto daga wannan shingen da aka sanya su aka suka yi zaman su a ciki aka sa su ambargo a ciki kenan bayan an huto an warware wannan misaq din an warware wannan alƙawarin na zalunci da aka dora musu to sai Abu Talib shi kuma lokacin shi yayi malai yace ma wa zalika fi akhir sanati al-ashira min al-mab'atha wannan wani lokaci ne Abu Talib ya rasu sai bayan shekara 10 da aka aika Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib sai ya rasu wa kad kana Abu Talib yahutu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaghdab lahu shine yake kiyaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kula da shi kuma duk wani hushi da ka gani in kana neman ka shufa Abu Talib a lokacin to ka taba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan shi yake bata rage yayi hushi ya tada jijiyoyin waya dole sai ya kare Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Abu Talib wa yansuruhu kuma shike taimaka mashi ba wanda ya isa ya taba shi wa kana Quraysh tahtarimuhu kaga Quraishawa su kuma suna girmama Abu Talib dan mi kuma ya kasance girmama shi da suke hai lau dai Abu Talib yana nan kan addinin su bai musulunta ba an gane ko ai ka san su da ya musulunta kuma da daraja shi sun zubda ta to daraja yana daga cikin Abu Talib bai musulunta ba kuma yake kare Annabi ba wanda isa ya taba shi suna girmama shi sosai ai kaga wannan yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wataala da yasa Abu Talib ya zama shine sanadin din shi yake kare shi kuma yasa bai musulunta ba na'am wa inda ma hadratuhu wafat jaa azama ushirki na'am wa harraduhu ala istimsaki bidinihi lokacin da alamun mutuwa suka zo mashi yana shirin mutuwa tunda shi ka san alamun mutuwa da yawa daga ciki Allah subhanahu wataala yana nuna mana alamun mutuwa ko ana nuna mana alamun mutuwa la siyama ga marar lahiya shi yasa idan naka yana rishin lahiya ba kowane habba wa dabba bane kake bari yayi jiyan marar lahiyanka kullum muna hadi in ana rishin lahiya wanda ka san zaka bari yayi jiyan marar lahiya kai zamanto wanda ya san addini ne kakka kawo wani ash'asa akbara yazo yayi jiyan marar lahiyanka ko ka kawo wani wanda kawai gashi nan dai sai a hankali ya ida tun zura shi wannan jiyya ta da mashi hankali kenan shi ma jiyan rashin lahiya jiyan marar lahiya karatunta ake saboda musulunci ba abin da ya bar mana ba ba abin da ya bar mana bai kawo mana shi ba zaka gani zaka dinga jiyan marar lahiya kai yanda yake ka dinga duba ahwal din shi akwai lokacin da marar lahiya ka zaka kalle shi ka ga yanda yake ka ce kawai yayi azhar da lasar mun gane ko lokacin azhar ya shiga ka kalle shi kawai ka ce azhar da lasar zakai kuma ita din zai yi kuma ta shiga saboda yanayin da yake ciki wataƙila la'asar din zai zo zata zo mashi a inconscience ko ta zo mashi a cikin wani yanayi na tashin hankali to in kaga ya dan samu sauki ko yana zuwa yana dawowa to da kaga ya dan samu sauki sai ka ce to ya gama sallah azhar da la'asar kai zo ya gama magriba da isha kuma yana daga cikin kai mai jiyan marar lahiya nauyi biyu ne a kanka ga nauyin ka ga nauyin shi na addini an gane ko yanzu zaka gani cewa kamar yadda muke bayani kullun sallah sallah ba ta sauka kan mutum a kul in dai hankalin shi yana nan koda ko komi bai motsi a cikin shi koda ko yayi paralyze dukan shi gaba daya hankalin shi yana nan to sallah tana yi tana kan shi kenan kai mai jiya kai zaka dinga tuna mai koda bai motsi in yi yin sallar kaza lokacin sallar kaza ne in yi ka sa shi ka tsabtace shi ka kula da shi yadda ya kamata sannan abu na ƙarshe lokacin da mutuwar shi ta zo kaga alamun wannan dai sai wani ikon Allah kuma tashi shi sai ka dinga mai talqini kuma shi marar lahiya a kullun yana daga cikin wato karantarwar musulunci in ka zo garin marar lahiya duk yanda cutar tashi take grab kawai ka ta mishi kai sinirian menene kawai wannan tashi zaka insha Allah ka fara ne wannan ko domain din likitoci ne ko sai ka gani sun san mutun gashi nan cikin iko Allah sai wani iko Allah ya tashi kawai su ce mai non sipagram just today kaza ne da mai sipagram an gane ko to kai ma ana son kai mai jiya ka dinga kwantar ma marar lahiyan ka hankali ka kwatanta mai ba wani abu ne ba ka fara ne insha Allah ka kwantar mai da hankali kaman ka san sanya mu mutun a rai yana sanya kuma me ake ce mashi rashin lahiyar ta sauka ga mashi wani rashin lahiyar shi tashin hankali shi ke ida kai shi an gane ko kawai an rikita shi an ce kai ka zane kwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan sai karta da hankali sai tansu da hawa shikenan sai pop Allah ya mana muwafaqa Allah mana gafara kenan yana da kyau mar lahiya ya dinga kwatanta mashi kuma ko kana ganin jikin nashi yana tsananta dinga sa mai a kwalwa jikin naka yau ya hijiya kana kwantan mashi da hankali ce alhamdulillah zaka samu sauki insha Allah ai ka san rishin lahiyar mu'mini ka fara zulubai ce sannu kana kwatanta mashi sai ka gani duka wannan hirar da kake mashi tana mantar mai daradadin rishin lahiyar tashi an gane ko idan lokacin mutuwa ya zo mashi baka ce ba wanda ce la ilaha illallah an gane ko ba an ce ba wasu tsahi wata dayan banta da lahiya aka turo wannan wata ita basu dadi tsakanin su da yijiyarta da ta ga abin nata ya a grabe ta ce wance idin kira ki salamce kasan tarbin sahi sai su idin kira ki salamce da sun ce kai idin kira ka salamce ka ce la ilaha illallah kira ka me ka huya shi kira sace to in ke ce manajan Allah je ki fada mai naki binni astaghfirullah Allah ya ruwa mata asiri ba arshin lahiyar nan ba da mutu an gane ko kenan kai maran lahiya shi yasa wanda zaka kawo ma mai jiya sai wanda suke fahimtar juna an gane ko wanda zai yarda ya kula da shi ya tada shi yayi menene in yaga alamar ta zo mai sai fara mai la ilaha illallah mai ba ruwan shi da shi kawai shi ya dinga yi ya dinga la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah har Allah subhanahu wataala ya bashi dama ya doka an gane ko nan zan buga rasulullah shi ce mai yayi kace la ilaha illallah wannan kuma wasu suna ganin siya ce daga rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mai hujjar da yasa yake san ya ce an gane ko kenan tana ce mai la ilaha illallah har ya doka in Allah ya bashi dama ya doka yace la ilaha illallah ai alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake ce malaman kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala aljanna wanda magana shi ta karshe a duniya ta kasance la ilaha illallah ce ai ya shiga aljanna yuhabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wannan kenan kuma yana daga cikin abin da yake taimaka ma mutum wato in yazo mutuwa ya kasance ya mutu da la ilaha illallah insha Allah ya kasance halshenka kullum menene zikiri ne ambata Allah ne daga cikin in kaji menene musiba ka sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana cikin wani tsanani ka dinga hasbi Allahu wa ni'mal wakeel hasbi Allah la ilaha illallah alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim kai tayi irin wannan abubuwa ya zamanto dai yau da gobanka mu'amalolinka azkar ne musiba ga abinda zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan abin yana ma facilite in Allah ya yarda wurin mutuwa ka cika da la ilaha illallah Allah mana muwafaqa mu cika da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato malam sai yake ga ma wannan mushrikai sai suka tattaro suka zo wurin mutuwar shi an gane ko shi kuma ga rasulullah shi ma ya zo wurin mutuwa an mai shi ka duba ka gani ne shi ɗaya ne dan kuma su duka abkan nan nashi manya-manya zu'ama sun zo sun kewaye shi kuma suke kwadaitar da shi kai dai ka tsaya akan addinin uwayenka da kakanninka kakkabar mana abun kumya kakkabar mana abun kumya a ce ka shiga addinin nan na yara suke ta zuga shi ka gane suke ta zuga shi daga nan wurin an gane ko al-istimsak bidinihi akan ya kama addinin shi ya dai rike addinin shi wa adam dukhul fil islam qailin suke ce mai suke cewa kar ka shiga musuluncin da daga cikin maganar da suke ce mai suke cewa atarhabu an millati abdul muttalib an gane ko shin wai kai yanzu abu talib kyama ne kake a ce wai kana kan tafarkin abdul muttalib ka gani dan ba ka a ce babanka a ce kana tafarkin babanka da kakanka sai aka kira sunan shi farata daya kyama kake kamar addinin abdul muttalib kai ko ka san yanda kake da babanka kuma so kake kamar addinin shi an gane ko ai yanzu kaman misali su Khalid bin Walid da Amr bin al-As ko lokacin da suke taraddudin musulunci suka ce wai in muka zo muka musulunta dinnan alhali qur'ani ya zo yayi ni ya nuna uwayenmu kahurai ne ɗan wuta ne kuma muka zo muka musulunta zan mu zo kuma mu ma wai mu karanta Qur'anin nan muna zage su ha muna wulakanta su yana daga cikin abin da suke ji a ran su amma Khalid bin Walid ko shine ko dan Walid bin Mughira ko da yazo ya musulunta yana zuwa zuwa ya isko Salim Salim yana daga cikin manyan Huffaz wanda suke cikin wanda suke harbace Qur'ani yace mai karanto mani ayoyin da suka wurga babana wuta suka wulakanta shi kana karanto mana iya bibiya an har da ce su Salim yace mai kafara neman wasu bana a Qur'ani ba su kadai ba suka sako yace a so nake dan in tabbatar da musulunci na uhara hudda wata hamiyya wancan soyayya da hamiyya ta kan sai mun mutu akan addinin uwayenmu uhara har da ce su uhara tura shi ni ma sannan dai in wannan yazo yana karanto mai Khalid yana karanta yana karkarwa yana jibi ya karanto mai daga ina darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamida yana hodi yana mi yana karantawa kuma yana bada amsa an gane ko yace menene darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda Allah yace muka bashi dukiya limci limci Khalid bin Walid yace dukiyar dai tana can na baro ta gashi na dawo na shiga musulunci wa banina shuhuda gashi an bashi diya wanda duk abin da za a yi da su a ciki wanda diya ne gwaraza yace amma diyan nan dai da Allah yace an bashi ko to gashi diyan sun dawo sun shiga musulunci da shi da Walid kenan yace mun hakura da wata habiya wa mahattu lahu tamhida thumma yatma wa azid kalla innahu kana li ayatina anida Khalid ya fara kuka sa'urhiquhu sa'uda aka bada labarin shi shi ma ai ka san ya kusa musulunta an gane ko ya kusa musulunta kawai hamiya ta kafirai ta dauke shi saboda zuwa yace wallahi qur'anin nan da na jiyo shi inna fihi lahlawa wa inna fihi latalawa ta haɗi gare shi yace wannan qur'anin in suka ce sihir za a ce sihiri ne yace wallahi ba sihiri bane mun san sihiri in suka ce menene bokanci ne in suka ce ƙarya ce ta a'a duka ba haka bane ba yace wallahi qur'anin nan akwai bayani a cikin shi tun suka ce to kai ma so kake ka shiga addinin an gane ko yace to wallahi suka ce mai wallahi dole ka bata addinin na duk yanda za a yi dan mu yarda kana tare da mu shine Allah yace mana innahu fakkara wa qaddara yace ya dawo yayin tunani ya kaddara fa qutila kayfa qaddara Allah an ce shi Allah ya tsine mashi yayi wannan tunanin summa qutila kayfa qaddara summa nazar sai yazo ya duba summa afasa wa fasa summa adbara wastakbar ya juya baya ya sa girman kai fa qala in hadha illa sihru yu'tha karshe yace wannan alqur'ani wallahi sihiri ne can ba ya ce ba sihiri bane ba ka duba ka gani to shi yasa a kullun idan ka tashi zaka tuba daga wani zulubai daga wani ma'asi dole sai ka rabu da abukan yin wannan zulba saboda in baka rabu da su ba ka tsaya da su dole sai ka ƙara komawa an gane ko dole sai kai nesa nesa da su wanda kuke zulubban tare da su in ba haka ba in suna tare da kai komawa ake yanzu kaga misalin wancan da ya kashe mi da ya kashe mutum gomiya 99 ko hadisin wancan yazo yana neman tuba aka kashe wurin wani abidi mai yawan ibada ne bai san ilimin addini ba kawai ibada ce yake yace malam na kashe mutum gomiya 99 in nazo tuba Allah ya yi mana yace kai yace ina kai da tuba ta gane Allah wani gafara bai san ba Allah ya ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayuna Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku bayuna wanda suka yi banna kaku yanke kauna daga rahama Allah Allah ya gafara zunuba jami'a yana gafara zunubi kawai Allah jira yake kai zunubi kace Allah na tuba taubatan nasuha Allah ya yi ma ba Allah Allah nan da yace menene kai Allah bai ya yi ma sai ya hada da shi sai yau tunda ta kare kai ma sheka ya cike nawa 100 da yake Allah ya so shi da rahama sai ya ƙara da dama ka san zuciyarka in Allah ya azurta ka da zuciya mai nadama an gane ko to ka gode ma Allah in Allah ya Allah zai mai da zuciyarka in kana da dama zata koma ya ayyatu an-nafsul mutma'inna nutsatsa irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa tukhuli jannati in zice ka tana nadama an gane ko akan abin da ka aikata kana nadama to insha Allah saka daidaita an gane ko kai ya kasance zice ka ta kasance innan nafsa la'amaratun bisu wai me umurni ce me yawan umurni da mummuna aiki amma in kai zunubi ka tuba kai nadama kai kuka ka zubda hawaye Allah ya gafarta maka Allah ya azurta shi da zuciya mai nadama ya sake da nema ya nemi wani malami to malamin mi yace mishi cewa ba a shiga tsakanin bawa da Allah ka tuba Allah zai yahe ma amma ka bar garin nan da kai ta zulubi je ka gari zuwa gari kaza kenan dan ya rabu da wannan mutanen da garin da yayi ta zulubin da yaji wani gari shi yasa kenan ka rabu da mi mutanen da kuke ma'asi da su Allah mana gafara Allah kare mu kaga shi wannan sai ya kasance Abu Talib suna nan kusan shi suka kewaye shi gashi zai mutu an gane ko anan shi kuma annabi yana ta gogormaya yake ce mai mi qul la ilaha illallah yace ya kai anni ya kai wan baba da kace la ilaha illallah an gane ko ushhidu laka biha yawmal qiyama yace wallahi inda ya kace la ilaha illallah nan ka mutu da ita ni zan yi maka sheda da la ilaha illallah din na ranar tashin kiyama ka duba garanti daga wurin rasulullah kamar nan rasulullah taimakon da amme shi ya bashi shine yake neman hanyar da zai saka mashi yace la ilaha illallah shi kuma rasulullah zai zo ranar tashin kiyama ya ce ma Allah amme shi ya ce la ilaha illallah an gane ko shine yake kwatanta mashi an gane ko Abu Talib karshe wai kun san me yace sai yace laula tu'iruni biha quraish ba dan ba quraishawa sa'alban tani da wannan kalmar da na hadi ka duba ha Allah bada gafara Allah karima Allah jara mana zukatan mu shine me ake ce mashi kaman Hausawa da suke cewa da kunyar duniya gwarata lahira wallahi ba san me lahira ba wallahi ba san me lahira ba shi yasa yaquluna innaha hamalahu alaiha alaiha juzu dan kasance ai wai bakin ciki da wato kuddu shine yasa ya hudu wannan magana ya mutu dan kasance menene shi gudun yake ya bar masa annabi da diyan shi da jikokin shi ya bar masa abin aibi ya ce ku da ubanku sai da zai mutu ya musulunta mi gare ku ta cewa ubanku kaza 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 ai ta musu aibin nan shine yace mishi ba dan wannan ba la aqarartu biha aibin yace wallahi da na hade ta dan in jiya maka dadi zuciyar ka ranka hankalin ka ya kwanta ba dan mi ba ba dan quraishawa ba da ya jiya ma annabi sallallahu alaihi wasallam dadi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji dadin barshin wannan ne shi a haka ya mutu yace inni ala dini abai ni ina saman tafarkin uwa ina da kakannina a haka ya mutu shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko mashi wata aya innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha ya rasulullah ka sani kai baka isa baka shiryar da wanda ya gada wanda kake so sai dai ka bari Allah shi ke shiryar da wanda ya gada ma shi yasa duk da awar da zakai duk kiran da zakai an gane ko kai wa ma ala rasul illa al balagh kai abinda zakai ka sauke abinda yake kanka innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kai baka isa ka shiryar da wanda kaga dama ba wanda kake so kana son wane shiriya a Allah shike shiryar da wanda yake dama mun gane ko Allah shike shiryar da wanda yake dama kuma kai baka isa ka yi ma wani gori ba dan yana kan tafarki kaza kai kana kan tafarki kaza ka sani cewa kazalika kuntum min qabl faman Allah alaikum da kuma haka kuke Allah ne ya ga dama ya shiryar da kai kenan kai baka isa ka shiryar da wanda yake dama ba ko ka yi ma wani kwarkwara ka mishi gore an gane ko malai ya ci gaba da cewa kanat afkarul jahiliya rasikhatun fi aqli abi talib wato tunani da hankali da abubuwa na jahiliya sun tabbata a cikin mi zuciyar Abu Talib shi yasa ya kasance wa fi aqlihi haka zalika a cikin menene hankalin shi an gane ko walam yatamakkan min taghyiriha Abu Talib bai iya ba bai samu dama bai canza ta fa huwa shaykhul khabir ya kasance lattije ne sosai babba yas'abu alaihi taghyiru fikruhu yana da wahala lattije ka zo ka canza mashi menene tunanin shi shine zaka ga cewa wato uwayenmu da kakanninmu kakanninmu Allah musu gafara in ka zo kace musu abu kaza su ce tinka a ai uwal uwar ka haka mushe wallahi haka suke fadi su tinka a ai uwal uwar ka ba wai ba ka ta kanka ko uwar ka sai an yi cancan sai haka muke haka muke ba a ce ma ba a aya kaza tace hadisi kaza yake sai a haka muke shi yasa kake ganin wallahi in dai latije raskanu akan magana kaza yana da wahala ka ce mai baba ai hakura kaza kaza ga husha illa man rahim rabbuk Allah tabbatar da zakatan maka abin da yake daidai wa ma allafahu an abaihi da abin da ya kullo abin da ya saba daga uwayen shi wa kana aqranuhu hadirin waqt ihtidarihi malai yace ma kaga ai lokacin nan sa'annin shi abokan shi duka suna nan kewaye da shi lokacin da zai yi me da zai yi me da zai rasu shi ka san karin aboki aboki zaba shi ake zaba aboki ake duk yanda ake shine menene ake ce mashi can cikin talimi yake cewa anil mar'i la tas'al wa absir qarinuhu fa kullu qarinin bil muqarini yaqtari fa in kana za khairin fa qaribu sur'atan wa in kana za sharran fa janibu tahtadi la fa in kana za sharran fa janibu sur'atan wa in kana za khairan fa qaribu tahtadi yawa kaje yanda take malam anil mar'i yace in kaga mutun la tasal kanka ce wani ya ne halinka yake wani ya kake wa absir qarinuhu a ka kalli jazakumullahu khairan ka kalli abokan shi wanda suke tare an gane ko kana son ka san wane ne ko ba ko kai kana son ka san waye kyale shi bar shi kaga da zai shigo maka in kaga ya huta kwana biyu yazo ma da wani kangin katan farawo wanda ake ji da shi a garin naku to ya ne malam bakon naka menene eh an tace abokin mai kanwa bai rasa burbudi shine wa absir qarinuhu yace kullu qarinu bil muqarin yaqtadi duk wani aboki da kake gani da abokin shi yake koyi saboda duk abukai da abukai sai ka samu abukai suna da menene point common sai ka samu suna da point of view common akwai abin da wanda shine ya hada su tare sai suke nan in abokinka makaranci ne to in ka bincika kai ma baka rasa burbudin karatun an gane ko in abokinka characterizer dan daba ne kai ma akwai dabancin a ranka in abokinka kaza ne kai ma kaza din ne akwai kaza din nan an gane ko sai yake ce ma fa in kana za sharran fa jalibu sur'atan in ka samu abokinka mutun ne wanda yana da harakoki na sharri to ka nisance shi daga uga kai baya da shi wa in kana za khairan fa qaribu tahtadi in kuma yana da alkhairi ka kusanto shi abokin nan naka dan ka shiryo aboki kamar yadda aka ce abota neman ta ake wallahi in ka samu aboki kaga wannan mutumin kirki ne ko bai san abotar da shi kai bishi sai an yi ta an gane ko bishi da ƙarfi da yaji sai ya zama abokinka la qadara la ai kullum muna ka wannan baitin uhibbu salihin wa lastu minhum ko na imam shafi'i yake cewa ina son mutanen kirki yace ku sani amma ni ba mutumin kirki bane imam shafi'i yake ce maka shi ba mutumin kirki bane ba yace uhibbu salihin wa lastu minhum ina son mutanen kirki ba wai dan ni mutumin kirki bane ba la'alli an anala bihim ash-shafa'a wa taqila sanadiyyan san da nake musu dai in samu ceto a wurin su wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa law kunna sawiyyan fil bida'a yace duka ina duk wani wanda ka wato kasuwancin shi saban Allah ne na tsare shi ko da ina saban Allah shi ma yana yi to ban san shi kun san dalilin da yace shafa'a wato a ranar tashi kiyama akwai ceto ceto na harko ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko sallallahu alaihi wasallam shi zai ceci al'umma gaba daya akwai ceto na ahlul qur'an duk wani wanda suke ma'abota har da qur'ani qur'ani zai zo ya cece su akwai ceto kuma su ma su cece ƴan uwansu an gane ko sannan ƙarshe dai akwai ceto na abokai akwai lokacin da wato abokai za su waiga a cikin aljanna su ce Allah ina wane a ce musu wannan nan ha yana mi combat yana can Allah tsare mu da aljanna yace Allah jin dadi na a aljanna sai da wani shi kuma Allah yayi alƙawari da aljanna da abin da yake so sai an mashi wan an gane ko duk abin da kake so a aljanna sai an maka an gane ko Allah sai ya sa mi a kawo wannan nan a huddo shi daga wuta a sanyo shi aljanna saboda wa abokin nan nashi yana neman shi ya zama da aljanna shikenan shine sai ka jika horai sura cewa qalu malana min shafi'i haka ne ko wala sadiqin hamim falau anna lana karatan falakuna min almu'minin qalu malana min shafi'i wai sai ka ji suna cewa wai mu da Allah banmu da wani wanda zai cece mu ne tambaya suke wai wane ya aka yi an hudda shi daga wutan muna kallo sai a wani abokin shi ne a aljanna tun suna duniya yace kawai shi jin dadin shi sai an tahi da shi sai ka ji suna wai mu banmu da wai wanda zai cece mu wala sadiqin hamim ba mu da wani aboki wani makusanci wanda zai tuno da mu kawai sai shi za a tsaye da su mu ma ya hudda mu daga wannan azabai to kaga wannan ceto kenan ceton mi ceton abokai za su hudda abokansu barakallahu fiku za su hudda abokansu su tsaye da su ina a kai su wato a maida su ina a maida su aljanna bayan sun koni a wuta an warware su kenan kaga shi yasa aboki zaban shi ake kalka kuskura ko da wasa kai rikanta abokai ga sanan dai ash'asa akbar sai a hankali an gane ko duk yanda kaga aboki ko da bai san harkar ka indai mutumin kirki ne yi kokarin ka kulla abota da shi kai ba ka san mutumin kirki an gane ko saboda kowa yana taimakar abokin shi akan wannan kai balbaruma akwai wanda ranar tashin kiyama wanda ana cikin tashin hankali sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zill Allah yana sa su cikin karkashin inuwa al'arshin shi sai a cikin hadisi annabi yake cewa warajulani tahabatillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi zak samu wasu mutane guda biyu sun so junansu dan Allah sun haɗu saboda wannan saboda Allah suka so junansu kuma suka rabu saboda wannan soyayyar ta su dan Allah tana sa a sa su kalkashin inuwa al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai shi an gane ko kina kaga shinan wato Abu Talib wannan abukan nashi su suka yi rinjaye shi su suka rinjaye shi ha aka je ya mutu bai musulunta ba an gane ko wannan shine first da farko ta daga cikin menene amul huzun shekarar bagin ciki first ta biyu daga cikin shekarar bagin ciki ita ce wafatu Khadija radiyallahu anha wato rasuwa ummul mu'minin Khadija Allah ya yarda da ita kaga ai da man shine afidin ci na harko ita kuma ita ce ta biyu to duka sun tsari kina rasulullahi zama babu mi babu wani sanadi a zahiri in ba sanadi na Allah subhanahu wataala wanda shine sanadi na karshe an gane ko mala yace ma amma sayyidatu khadija ummul mu'minin radiyallahu anha faqad tufiyat qabla al-hijrat ila al-madina bi thalathat sinina fi nafs al-am wafati fi nafs am wafati abi talib ita ma sayyida khadija bint khuwailid Allah yarda da ita ita ma ta rasu mim ane da abu talib da ya rasu kenan shekara uku kama ayi hijira kenan shekara dai ta goma bayan an aiko shi ita ma bayan abu talib da ɗan watanni ita ma sai ta rasu an gane ko bala yace ma wa bi mautu abi talib alladhi aqaba mautu khadija radiyallahu anha ba da rasuwa abu talib wanda shi ya rigaye rasuwa khadija yarda Allah ta tabbata gare ta tada'afa al'asa wal huzn ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wato tashin hankali da bakin ciki ya lullumku a sama annabi sallallahu alaihi wasallam san gashi bai yi da warware ba rasuwan mi amni shi kuma wanda ba su cuta mai saboda amni shi sun fara cuta mashi yanzu kuma ga Khadija akwai wanda su ma saboda Khadija ba su cuta mashi an gane ko kuma balbaruma ta kasance in an shoko shi tana kwantar mai da hankali malai yace maka sai abin ya ƙara akan annabi sallallahu alaihi wasallam bi faqadi hazaini alhabibaini saboda rishin wannan masoya manya guda biyu allazaini kana da'imatain min da'imi sayri da'awa fi azmatuha yace wanda su ne sun kasance wato wanda suke taimakawa suke tunguzawa akan tahiyar wannan da'awai akan tahiyar wannan kiran da annabi yake yi mallan yace ma kana abu talib sanadul khariji shi abu talib ya kasance gimshiki ne na waje duk wanda zai taba shi yana kallon abu talib yace kai ka taba dan abu talib a kyale shi an gane ku alladhi yadfa'u anhu alqawm wanda yake tunguje masu mutane mutane basu zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abu talib wa kanat khadija sanadu dakhili alladhi yatakhaffafu anhu azmatun wal mahal ita kuma khadija sai ta kasance ita ce gimshiki na cikin gida wanda duk wani azma kris take tan kaffafa mashi da wani tashin hankali sai ta kaffafa mashi an gane ko kasan yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wataala ya baka iyali ya baka mata mai hankali mai kwantamma da hankali an gane ko in Allah ya baka mata wato duk wanda Allah ya bashi mai gida yalwatacce markab lahiyayye hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da mata kuma saliha shikenan an bashi jin dadin duniya an gane ko na'am da makwabci na kirki kaga da wajahu salih da makwabci na kirki saboda ita mata da kake ganin ta an Allah ya baka wata mahaukaciyar mata ashe asa agbara istizai ma ditar Allah mana gafara sai an shi an shoko ka daga waje an tira ka ka zo rai a bace an gane ko daman ka san kana shigowa gida sai kaga gidan a yamutse rai sai ya kara bacewa kaga wani yaron ta gashi can yana kuka an kiro kan shi rai ya kara bacewa wani gashi can yayi tuti yayi zawo kuma yana son ya roka lalle da baba ita kuma le flipure mai makin ta zo ta ma magana mai dadi sai kuma ta datsoma wata magana kai tun yaushe ina ci aka bani kudin a tanhoyi ni form din da kaki bani wai sai yaushe za a bani Allah mana gafara sai ka rasa inda zai saka ka an gane ko wannan kenan in kuma Allah ya baka mata ana ba da labarin wani limamin juma'a shi duk kullun in yayi hutuba jama'a suke yabawa malam muna jin dadin hutuban nan lahiya lau kaza 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 rannan sai yake hira da matar shi yake cewa ai jama'a suna jin dadin hutubata akwai karatu suna jin dadi sosai tace wannan hutuban ni na so ake yin fari dadi na in ba so ba ta yi ke din mi kin san lokacin da nayi karatu na kaza kaza tace shikenan zan mu gani juma'a mai zawa kan ya fara rubuta hutuba sai ta firkice ta koma ta ifritiya ifritiya ta tada mashi hankali kuma dole sai an yi hutuba ta firkita shi ya rasa inda zai sa kai ya zo hutuba in ya dauko wannan ayar da kyar a rasa ya rasa a wani maudu'i ma aka rasa jama'a suka ce wai malam ya lahiya yau aka zo aka isko shi wai malam lahiya to da ya gane hikimai duk daga nan sai ya hakura ya ce eh ya yarda shi kenan to in Allah ya baka mata mai hankali maratu saliha batta tabbat bari ta yarda ka ga abin da zai bata maka rai an gane ko batta taba bari ta abin da zai bata maka rai ko da yake na harko dai ka gani mai ake ce mashi ta san lokacin shigowarka in kaga kuma abin da ya bata maka rai sai in kayi katari kayi mai gida shigowa baka tatar kuma tana cikin aiki bata ida daidaita shi ba to kuma kai ma inda hankalinka ai kai uzuri na amma lokacin shigowarka zaka gami in yara ke da kai an kimtsa su an daidaita komi abinci an gyara maka abinci an aje maka ana shirin ka ba sai ka zo ba kana ina abinci ana yana saman wuta daman ka san namiji ya tsane shigo gida rasha ba ce yana jin yunwa abinci ba shi ta ba ka isko daki da turare ita ma kanka zo ta yi wanka ta shirya tana jiran ka to kaga irin wannan zai kasance duk zahin kan da ka dauko waje an samce ma shi kuma in aka zo za a ma hira sai ana kwantamma da hankali ana neman ta inda za a shigo ma ina da irin wannan hira ta neman kai da kake yi in kana neman kai kana cikin farfaganda ta ka san kan mutum ya aure lokacin da hira take da dadi farfaganda ake ana neman kai to ita ake ma a gida surtun wa an ga kanka ya shigo kai a taje hankali rai a bace dan a maido hankalin karas kuma mace mai hankali mace mai hankali da kake ganinta ko tambayar miji ta za ta yi wata bukata ko wallahi sai ta bari ta gani ta gama da shi ta ji mai dadi da hankalin shi ya koma wuri daya yanda tana tambayar shi shi ba ba ta yanda za a yi har an gama da shi wato su mata da ke ganin su Allah subhanahu wataala ya musu hikima ta sarrafa namiji yanda suka dama sai in doluwa ce sakara barwa excuse me wadi dan ka duba da haukan fir'auna da tashin hankalin shi mace take juya shi to bare kai yanzu simple wanda ka hurcin ka ko hurcin fir'auna bai kai ba da tsananin zuciya ka da bushewarka mace ta juya fir'auna ka duba yanda take ce mai qurratu aynin li walaka la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw an natakhidahu walada ka duba yanda asiya matar fir'auna take mu fir'auna khitab an gane ko kuma ta saye shi ta juya shi ta yi abinda take so da shi to mace da kin ga kin ce kin kasa tahiyar da mijinki kin kasa juya ki to a ji a dauke a koma gida a dauko darasi kin rage wani abu daga sunanki na mace kin rage wani kima da Allah ya baki ta sunanki na mace amma sino maza ai kawai bayan mata ne Allah mana gafara Now, kudan mi yanka irin da jiya ko diyawa daga cikin nan ba ganewa ba za su tunda dai rabin masu darasin duka dai ga su nan dai Allah mana gafara Now, to kaga ita Khadija radiyallahu anha in Rasulullah ya shigo ita sai ta kwantar mashi da hankali ta mantar da shi ma menene ya tada mai hankalin yanzu kaga lokacin harkon wahayi da ya shigo a firgice yana zammiluni da firuni kulullube ne yake ce ma Khadija wallahi ina gudun in haukaci tace wallahi la yukhzika wallahu yajtabika tasduqu fil kalami ma'silatil arhami wa tukrimu duyufa take zano mai khisal nashi manyan dabi'o'i na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam take kwatanta mai ba ta yanda za a yi Allah ya tozarta ka kai wani mutumin kirki ne shi yana cewa gudun dake in haukace tana a'a wallahi irin ku ba su haukacewa ta kwantar mashi da hankali kwance shi yasa zaka ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har bayan mutuwar Khadija san ta yi ayi yanka Yahuda kawai ya ce akwai wata gora Khadija kawai Khadija ce akai mata kawai Khadija wata rana ummuna Aisha radiyallahu anha sai kishin na mata ya motso cike kullun Khadija wannan tsohon mata Allah ba ya sauya ma ba da wanda ta hita haba ashe ta tabo makarta Rasulullahi ya hasala ummul mu'minin Aisha tace sai da tai gurin da amma bata hudu maganan nan ba wata dai yayi sai ya zo mata ya zo dakin ta ya kwankwara kina ina huto ta huto sai Khadija ita ta taimake ni lokacin da kowa Khadija ita ta yi kaza kaga dai darasi ko aya ce ai wata dai ana maimaita mai ta ka har da cita sannan Rasulullahi huta gobe haka sai da yayi wata ummul mu'minin Aisha ta ce wallahi sai da ta shi ta ma ba ta hudu maganar nan kuma ummul mu'minin Aisha kaga ai ita yafi so a cikin wannan an tambaye shi wa kai fi so yace Aisha kai tsaye aka ce cikin maza yace babanta amma da ta tabo tace ba ta taba jin kishi da wata mata annabi ba kamar yadda take ji da Khadija Rasulullah bai mance Khadija bai taba mance ta ba kuma san ta yake saboda kwantar da hankalin shi da ta dinga yi to yanzu kuma wannan ita ce ta rasu an gane ko wannan ita ce ta rasu sannan zaka gani daga cikin baiwar Khadija Rasulullah da ya aure ta har lokacin da ta rasu bai kara mata mi ba bai kara mata kishiya ba balbar ma da ta rasu da aka ga ya shiga wani yanayi sabai suka turo suka ce ya kamata ya Rasulullah ya aure suna son su ga ya dawo normal ko san me yace woman ba'du Khadija sallallahu alaihi wasallam yace wa zan samu bayan Khadija da dai da ka ji an ce ai bayan wane ka san ai ana ganin shikenan kawai woman ba'du Khadija kamar yana ganin ba ya samu mace kamar ta ba sallallahu alaihi wasallam kaga sai ita wannan sai ta tahi saboda ita ta kasance mai sanar dakhili fatajarra kufaru quraish ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai shikenan daga nan sai suka dauki jur'a suka yi mi ake ce mashi mi ake ce mashi gandiga bai ne da kai wannan bodin suka dauki kwarin wuya ƙarhin mi ake ce mashi gwiwa akan cutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka hau kan shi saboda babu ammi shi babu Khadija wanalu minhum lam yakunu yatma'una bihi fi hayati Abi Talib suka same shi suka cutar da shi akan abinda a lokacin da Abu Talib yana raye basu ma kwadayin su samu kamar wannan abin na cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wabtada al marahil al asiba fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan wato etap yanayi na wahala ya fara daga cikin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga daga rasuwarsu daga nan rasulullahi ya fara shiga irin yanayi na bakal wahala ba wahala ba bakal wahala bi wahala sosai kenan wajaha fiha kaseeran min al mashakil wal masa'ib wal mihn wal fitan daga cikin wannan etap din bayan rasuwarsu annabi ya gani yawa daga cikin musibobi musiba kala kala mushkiloli kala kala fitinu kala kala ya gansu wanda bai taba gani ba a rayuwarsu kenan da man su ne ake shakka yanzu kuma ba sun tahi an gane ko ai da kaman mutum ya ce ba ai da man saboda wala ne yanzu to bai nan ai ka san ka shiga to rasulullahi ya ga irin wannan abu hina ma asbaha fi sahatin wahidan la nasira lahu illa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da rasulullahi ya kasance cikin wata falfajiya shi kadai bai da wani mataimaki in ba Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'a zalik jidda dai wannan rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad mada fi tabligh risalati rabbih ila an-nas kafatan sai ya ci gaba da bi da isar da sakon da Allah ya turo shi zuwa mutane gaba daya ala ma yalqi min khilafi aza shadid akan duk abin da yake haduwa da shi na daga cutarwa mai wahala ka gani rasulullah bayan sun rasu su masu kare shi ci gaba da da'awar shi bai tsaida ba amma wahalar yana shan shi shi yasa yanzu duk wata wahala da zaka ji a da'awa kai ya sarar da kai kawai ci gaba ci gaba Allah kake maka Allah kake ma kuma wurin shi kake neman lada an gane ko wannan kenan rasulullah ya ci gaba da yi sai malam ya ce ma darasi na gaba rihlatuhu sallallahu alaihi wasallam ila Taif bulagura annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa garin da ake ce mashi Taifa kamar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tahi Taifa ya samu wato wanda zai kama ma addini shi tunda nan sun ci kama su kama addinin Allah na'am a wata ruwaya sai Allah subhanahu wataala ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam za a mai umarni ya yi hijira an gane ko kuma sai aka nuna mai garin da zai yi hijira gari ne mai yawan dabinnai dabino an gane ko to kenan ina zai lura kusa da shi wani gari da yake da kwai dabino da yawa sai ya ga Taifa ne sai ya huta can zuwa da'awa kenan ba hijira bai ta da'awa ya tafi ya tahi da'awa tunda ba a mai umarni ba aka ce shiga hijira sai ya tahi da'awa dan yayi shunhuda kenan yana tunanin can garin ne za a tura shi kenan yayi shunhuda ya samu a ce ya kaura can sai ya tahi da'awa ya tahi tare da sahabbin shi guda malai ya ce ma ishtadda aza quraishin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bada wafati ammihi bayan ammi shi ya rasuwan baban shi sai cutarwa da wulakantarwa da kaskantarwa ya ƙara akan rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ila Taifa yad'uhum ila Allah sai rasulullah ya huta ya tahi Taifa yake kiran su su bi addinin Allah wa yatlubu minhum an yansuruhu wa yu'awwihu hatta yablugha risalat rabbih yake nema su kama mashi su taimaka mashi har ya isar da sakon Allah subhanahu wataala wa aqama bainahum asharata ayyamin la yad'u ahadun min ashrafihim illa ja'ahu wa kallamahu yayi kwana goma a Taifa duk inda ya san wani babba sai da ya rendezvous da shi a nan Taifa yazo ya mai bayani ya mashi bayani yadda ya kamata fa qalu karshe dai sai suka ce ukhruju min baladina ukhruj min baladina huta tai mu suka kore shi daga garin su huta daga garin mu kwata kwata kaga suka kori rasulullahi daga Taifa dan yana kiran su zuwa ga Allah wa aghru bihi sufaha'ahum suka ruda wawayen gari an gane ko akan shi suka ruda wawayen gari akan su fa waqafu lahu saffain suka zo wawayen gari suka je duk suka mai tsawu guda biyu ba tsawun sallah ba tsawun mulakanci ne zahiri an gane ko وجعلوا يرمونه بالأحجار سكزو سنا جوهر النبي صلى الله عليه وسلم دواسو كدوبها في أيام هالتن الله سكزو كدواسو سنا جوهشي حتى دمت خدمه حسيدس كحلو سامي دقا دقاشي واتو صحابن الناشي واتو زيدني إناشي يتيدش يكي كاري kaduba aje hukatan dutsi ya kare daga nan ya kare daga nan dutsi ya fige shi dan dai kai ya taba rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma duk da wannan sai da suka husa kawahuwa annab sallallahu alaihi wasallam fan sarafa minhum maghmuman mahzuna sai ya tahi daga wurin su ya bar masa garin nasu yana mai hushi yana mai bakin ciki an gane ko yana tahiya mala'iku kala kala suke isko shi mala'ikon mala'ikan duwa su ya isko shi yace Allah ya turo ne ya ne a doki duwatsin nan a rukurkusa garin tuka ya kare sai mala'iku duka ransu ya bace kai fiyayyen halittan Allah fiyayyen halitta Allah gaba daya musulmin Allah ne a kuka jehwa kuka makorar kare yake cewa a Hausa ko har kuka fasa mai kawahuwan shi da duwal wasu kowanne mala'ika in yazo ya ce ku bar su aka ce me kake so a masu yace ina son Allah ya huddo daga cikin tsatsan su wanda sai taimaki addinin shi ka duba annabi hakurin annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko hakurin rasulullah da soyayyar rasulullah kai yanzu kai dai ka san in kai ne aka ma haka misali ka je wa'azi wani gari ana jin ka lafiya ma ana jin ka wani shak shak ne a ce ma ka wallahi sallallahu alaihi wasallam shugaban polisan garin ku yace ya je za a masu wallahi cewa za ka da daure su wallan basha ko ka ce aje daga yaro zuwa babba a basu kashin aljannu ko a tilla musu mi lakil motion da aje a zame su wallahi a basu kashi haka zaka ce to kamar ka duba rasulullah daga Allah Allah ne ya turo mala'iku wanda za a shahi su ayi kamar ba ayi su ba kawai ce ku bar su muna hatan Allah ya fiddo daga tsuban su wanda zai kama ma addini shi hakuna annabi kenan kuma jijjaran shi ya bace to daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya mashi tasliya kan wannan abin ya dawo yana hanya yana karanta surat yasin ce ko yana sallah sai Allah ya turo mashi wata runduna daga aljannu ba gashi ba mutane nan sai kin amsa ka ko to ga aljannu wanda suke jabbari wanda sai hin mutane karfi sai hin mutane girma halitta an turo maka su sai Allah ya ce mishi wa isarafna ilayka nafaram min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitun Allah ya ce kada lokacin da muka furtu koma wasu jama'a nafar wasu jama'a na daga aljannu da suka zo suka jika suna jin kana karatu qurani yayin da suka zo sai suka ce mi ansitun nan ha akwai hikima wato din ne imani mai hankali in ana karatun qur'ani ko ana hadisa annabi shiru yake kuma wasiya yake da ai shiru ka duba aljannu sune jabbari ne ma amma da suka ji alqur'ani mi suka ce ansitun kowa ya shiru yake ali amma to mu yanzu ya halin mu yake da karatu ya halin mu yake da sauraron hadisa annabi ya halin mu yake da karatun qur'ani ana yi muna holewan mu yanda muka ga dama sai suka ce falamma qudiya Allah ya ce falamma qudiya wallahu ila qaumihim mundiye suna idawa yayin da annabi ya ida kawai juyawa suka yi suka koma wurin mutanen su wannan jinnu nasibin ake ce mashi wannan aljannu jinnu nasibin sun zo suna bincike wai ha'ilau menene dalilin da yasa aka hana mu wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i mijo labarin sama menene dalilin sai suka ji qur'anin nan ce aha to ga abin nan sai suka ji kawai suna koma sai suka koma masu wa'azi suka ce mi ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqi wa ila tariqil mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallah kai sai suka fara wa'azi mun jiyo wannan littafin fa wanda aka sauko min ba'di musa yace kiya ku mutanen mu ku amsa kira da'iyallah kai tsaye wa'azi suka fara sai aka ma'annab tasliya kai ha aljannu aka baka ga sunan mutane sun kika to ga jama'a na daga aljannu kuma jama'an ma na daga aljannu su ma sun shi wa'azi ai akwai lokacin da suka yi mi suka gayyata annabi ya je ya masu wa'azi suka gayyata annabi ya je ya masa wa'azi. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je da wani sahabin shi, sai ya kashi wurin wani itti ya aje shi, ya ce duk abin da aka yi kakka matsa da kana wa'azin dare, wa'azin ƙasa na aljannu wanda aka ware shi, aka tattaro aljannu gaba daya. Ya ce duk abin da ake kakka matsa da kana. Sahabin ya ce to, yana zamanin ji wata hayaniya da har ya zabura, sai ya tuno umarna annabi sai ya zauna. Can ya ji an yi shiru, can wurin asuba ya ji sabuwar hayaniya, ya zabura ya ce kai umarna annabi sai ya zauna. To aiko da ya tafi da ta kare mishi, Allah mana gafara. Rasulullah da ya zo wurinsu, hayaniyan nan da aka zo ta farko ya jin daɗi ga Rasulullah ya zo. Duniya aljannu kenan. Ya zo hayaniya da ya fara wa'azi sai suka yi shiru. Can an tashi an gama wa'azin ƙasa sai mi, kowa zai ta hayaniya, shi ne ya ji hayaniyan nan guda biyu. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana, wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada. Ko lokacin da bawan Allah annabi ya tashi yana musu wa'azi, kadu yakununa sun kusa su maida shi shunhuda su lullube shi. Yo aljannu ne, wani mi zai koma? Sabro zai koma ya zo ya hauka hada annabi dai ya ji wa'azin ras, wanda ya koma mi kinan lullube shi suka yi tak, suka zo suka lullube shi sun kusa maida shi shunhuda duka su hade shi, kawai halittu suke koma su dawo kusa da shi gak. An gane ko? Wannan wa'azin ƙasa kenan, babban wa'azin ƙasa da aka fara yi kenan, kuma da aka yi shi na aljannu ne aka yi. An gane ko? Allah mana gafara. Wannan kenan shi ne durus ɗin. Sai malam ya ce ba durusul ibar, darussuka da zaka ɗauka daga cikin wannan marhala da ibar da abin lura da zaka lura ka gani. Malam ya ce annadinal islam la yata'allaq bi qaumin wala bi watanin bi aynihi, faqad rahla rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahabbul baqa'a ilayhi wa hiya makkah ila ta'ifa min ajli al-bahthi an mahdin jadid lahu an mahdin jadid bi da'watihi haythu raddaha ahlu makkah. Wato shi addinin musulunci kana ji ko? Da kira kan musulunci bai allaka ba ga wasu mutane. An gane ko? Ko bai allaka ba ga wani gari. Irin kuskuren da Bahaushe yake yi, shi gasan Bahaushe shi yake kawai addinin nashi na Hausa ne. Kawai shi Bahaushe shi ne mai addini, Allah mana gafara. To ba gari ba ne ba kuma ba mutane ba ne. Addinin musulunci kawai duk wanda ya kama shi shi ne. Ka duba Rasulullah ya bar Makka, Makka ita ce ya yi so. Da ya tashi hijira cewa ya yi wallahi Makka ke ce garin da na yi so a duniya. In ba dan mutane ki sun kore ni ba da ban fita ba daga gare ki. Amma duk da wannan sai ya barta. Ya je wani gari, ya je Ta'ifa neman wanda zai kama addinin Allah, a taimaki addini a watsa shi a duniya gaba daya. Malam cima abu na biyu, fi hirhilati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Ta'ifa bayanun annal muslimu da'i la yambaghi lahu ar-rukudu fi buqatin bi ainiha sawa'an kanat buqatin fadilatan aw ghairi fadilatin illam yastati'u an yuballigha dinahu wa yaquma bi da'watihi. Kaga shi musulmi mai kira duk yanda wuri yake san shi ko mun daraja wuri ko ya yake, ba dole bane sai ya zauna wurin nan in dai za a hana shi ya yi da'awa. Duk wurin da za a hana ka da'awa ba wurin zaman ka bane ba, duk wurin da zaka isar da addinin ka ba wurin zaman ka bane, kawai ka bar shi shi ka je inda zaka isar da addini kai da'awar ka. Amma duk in za a hana ka kawai ka bar shi. Wala yanbaghi an yata'azzara bi fadli makalin wa sharfihi, kakka ka uzuri ka ce a wannan wurin fa yana da daraja, yana da girma, to ya kai maka girma ko ya kai yanda kake son wurin, ya kai yanda annabi yake son maka, bai kai ba. Amma annabi ya tashi kenan, kawai in za a hana ka wato dawa ka bar wurin. Fa innal baqa la taqdisu ahadan innama yaqdisu al-insan amaluhu, dan zama wuri bai nuna kai cewa babba ne girman ka, bai wannan girmama ka, kawai aikin ka shi ke nuna cewa girman ka ko kuma kaskancin ka. Mun gane ko? Malam yace na uku, man ta'ammala shiddatur raddi ahli ta'ifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa iza'ihim lahu la yastakthira ma yusibuhu min mahnin wal adha fi sabili nashri ad-dini wa iblaghihi risalati llahi. Yace duk wanda ya lura ya yi dogon hange akan yanda ƴan Ta'ifa suka kori Annabi sallallahu alaihi wasallam suka wulakanta Annabi sallallahu alaihi wasallam zai sanya maka izina ka kwantar da hankalinka duk wata cutarwa da za a ma a addini ka san ai bai kai nashi ba an gane ko sai ka kara kama addini ka duk abin da za a maka sai ka tuno yanda Rasulullahi ya sha wahalan nan wannan su ne yace daga cikin darussukan da zaka lura ka fahimta mallam yace as'ila lil muraja'a yace tambayoyin da za a ma na muraja'a wani tambayoyin nan ana da duba su a gida ko mutum ya tabbatar yayi su mallam yace tambaya ta farko mata kana wafatu abi talib wata shekara ce abu talib ya rasu yanzu muka yi shi ko tambaya ta bi mata kala lamma arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لما عرض رسول الله عليه الإسلام مي أبو طالب يتي لو كتن دا النبي يتي مي مسلم تا يبو جرتو مي مسلم تي يتي كمسلم تا مينيني أمسر دا أبو طالب يبا النبي صلى الله عليه وسلم تنبيا تروك مالي يتي ما متى توفيت خديجة رضي الله عنها يوشني خديجة رسول يرد الله يتبتا قريتا تنبيا تهدو كيف أثر كيف أثر موتهما على النبي صلى الله كيف أثر موتهما على النبي صلى الله عليه وسلم بماذا سمي هذا الأمر منين تأثير الرسول ده خديجة ده أبو طالب يجمع النبي صلى الله عليه وسلم كم منين سنة شكرنا منين أحسن يوم شكرنا كيف رد أهل الطائفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إليه لما يعتبر ما نأتي يعني الطائفة كما يجوا النبي صلى الله عليه وسلم لو كتن ديه وتهزوا قريسه tambaya ta shidda ta karshe a wannan babin mallam yace ma za ta stafidu min durusin min khurujihi ila taif wana darussuka zaka doka na fa'ida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta zuwa taifa mun gane wannan asila ko a duba sai lil muraja'a insha Allah ganin lokaci yayi kenan insha Allah sai mu tsaya nan sai mu tashi isra'i wal mi'raji isra'i wal mi'raji tawhiyar da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa qudus shine isra'i tahiyyar dare shi kuma mi'raj daga qudus zuwa sama wanda da darasin rabu da rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahurawan makka gobe da sahaye yace musu je da dare an tahi da ni qudus a duniyar da babban abin hawa shine mi doki an gane ko babu jirgi ai inda zuni sai a ce a jirgi ya tafi doki shine babban abin hawa wanda ana iya tahiyyar wata ɗaya kan isa sun rabu da shi da aisha'i da sahaye yace musu ya tafi kan yace aka wuce da shi sama suka ce kai suka ce yau mutumin yayi wanda hankali bai doka Allah mana gafara kinan yin Allah ya kai mu satin sama muna cikin masu rai da lahiya da ikon karatun sai mu tashi da isra'i wal mi'raj fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamci ilimi ne Allah mana gafara shi share shi daga kirazzan mu Allah ya sare mana al'amuran mu gaba daya Allah ya biya mana bukatun mu gaba daya ya ba mu lafiya gaba ɗayan mu insha Allah dai wanda ba su da lafiya Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaijna wa haij kullu man 'asana bid-du'a wa man awsanahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin Allahumma qad hawaij kullu man lahu haqqun 'ala dawlihi ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina warhamna ba'dahum وحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر المتقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم إنا نشتكي إليك قلوبنا اللهم أصلح لنا قلوبنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا عزيز يا جبار اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.